اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا أكو جواتنا ربيع الثاني hijiran manzo sarasan daga Makka zuwa Madina shekara 1444 a karatun littafin At-Tajrid As-Sahih li Ahadithi Jami'u Sahih, wanda babban malami Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Latif Az-Zabidi ya rubuta, wanda an aihe shi hijira tana da shekara 1813, ya rasu hijira tana da shekara 1893. Allah ya mishi jin kai da rahama. Za mu tashi babu sabbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'uhu 'ala al-mughma 'alaykum, hadisi na 146, haka ne 146 da bago. Babu sabbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'uhu 'ala al-mughma 'alaykum, wannan babu zai bayyana mana sabbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'uhu, zubawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na ruwan arwallashi alal muguma alai, ga mutumin da ya suma kenan marar lahiya ne zaman to ya fita daga hayacin shi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arwalla kuma ruwan arwallai sai ya zuba mishi kenan. Wannan ya nuna tsarkin ragowar ruwan arwalla. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فأقلت، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنها يرثني كلالة. ونزلت آية الفرائض يسألونك عن الكلالة. حديث لك جابر بن عبد الله الأنصاري القاري الرأبريش yace ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo dan ya gaishe da ni, wa ana maridun halin banni da lahiya la aqilu, banna ma hankalta, ma'ana banna cikin hayaci na, banna iya ganewa abubuwa. Fatawadda'a, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arwalla kuma sai tare ruwan arwallai, wasabba alayya min wudu'i, sai ya kwarara muni wannan ruwan arwallar da ba kadin a lokacin, sai na dawo cin hayaci na. Fa qultu hina ce ya rasulullahi, ya maki Allah, liman almiras, suwa ne ne magada na wanda za su ci gado na? Innama yarithuni kalala, kadai gadan da wanda za su gaje ni gado ne wanda yake na kalala, wanda gadan kalala shine mutumin da ya mutu ba da ba mahaifi. Dan da Jabir bin Abdullah, kamar yadda muka sani, lokacin da mahaifinsa ya yi shahada a Ghazwat Uhud, daga yi shahada a lokacin ma bai yi ba aure, sai daga baya ne kene zamanto ya yi aure, iya daga matasa na sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan bai aihu ba, sai ce kenan suwa gado na suwa, kenan kawai gado na zai zama gado wanda yake na kalala. Fa nazarat ayatul fara'id, sai aya tara bangado sai ta sabka, ma'ana wadda take bayyana kenan filla filla yasabtunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Wannan ya nuna albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai da ruwan da ya fito daga cikin shi yana kuza ma Jabir, sai Jabir ya dawo cikin hayyace shi radiyallahu ta'ala anhu. Tawalu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai inda ya je gaida marar lahiya, kenan wanda yake mafifici mai daraja zai iya zuwa gaida wanda yake na ƙasa da shi, sannan kuma marar lahiya rashin lahiya dan ya kai shi tsananin rashin lahiya bai gane mai zuwa da mai sauwa, wannan ba na ƙasa bane ba, abinda yake zamantawa aibu shine shirumta ko ne a makamanci haka amma fita daga hayaci wannan bai zama na fasu zaka ga mara lafiya wani lokaci zai shiga wani yanayi na fita daga hayacin shi to gurgurdan ayyuka da kake yi na alkhairi kamar misali mutun ya saba kiran sallah karatun qur'ani ambata Allah sai kaga yana cikin baitin yayin hayacin shi ma amma in lokacin da ya saba wannan ibada sai dinga jin wani karhin guyuwa kwakwalwa tana riƙewa abu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuba mai yana zuba mai wannan ruwa yace sai na dawo cikin hayaci na sai kuma ya tambayi manzon sallallahu alaihi wasallam kenan akan wannan cewa limanil mirasu suwa ne ne wanda za su ci za su gaje ni limanil mirasu suwa za su gaje ni inama ya rusuni kalala za mun gado gado wanda yake kenan na kalala saboda ban aihu ba sannan kuma ba ni da ma'aihi na kenan ya rasu ya yi shahada sai wannan aya ta sabka imamul bukhari ya maimaita wannan hadisi baban kenan fadin Allah subhanahu wa ta'ala yastaftunaka qul lahu yuftikum fil kalala a tafsiri ya maimaita yusikum Allah fi awladikum haka a cikin marada ya maimaita gaida iyadatul marid rakiban wa mashiyan saboda manzo Allah sasa a kafa ne yaje gaida Jabir bin Abdullah kamar yadda a wata ruwa yace ja'a ya'udni mashiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dan ya gaida ni kenan yana mai tsayi a kafa sai kuma babu wudu'ul a'id lil marid arwalar da wanda ya je gaida mara lafiya kenan zai a fara'id kuma kenan ya kawo fi Fatiha babu mirasul akhawat wal ikhwa saboda wanda aka mahaifin shi ya bari ɗan uwan shi ne wanda suke mata ayi tsam babu makana nabi sallallahu alaihi wasallam sai ma lam yanzil alaihi wahyi abinda ake tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wahyi bai sabka ba akai kaga yace limanil miras inna ma yarithuni kalala sai aka sabkar da wannan aya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce la adam sai babu rubutul wal wudu'i fil mihdabi kenan wancan ya nuna ragowar ruwa arwalla sarkakeke ne باب الغسل والوضوء في المخضب باب الغسل بابا الذي بينا من حالات يين وانكا والوضوء da kuma yin arwalla fil mikhdabi a cikin abin da yake kwano ko kuma tasa mikhdab ana kiran daro mikhdab kwano wanda yake madaidaici shi ma ana kiran shi mikhdab saboda haka halaccin mutum zai iya arwalla cikin babba ko kuma karami daga cikin wannan mikhdab din wanda kuma na dutsi ne ko kuma a na icce ne duka ya halitta ko kuma na karhe ne ana Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala hadarat as-salatu fa qama man kana qariban min al-masjid wa baqiya qaumun fa utiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi mikhdab min hijaratin fihi ma fa saghara al-mikhdab an yabsuta fihi kaffa fa tawadda al-qaumu kulluhum ila kam kuntum qala 80 wa ziyada daga Anas ibn Malik Allah karin ra gare shi ce hadarat as-salat lokacin sallah ya faqama man kana qariban min al-masjid wanda gidajen su kusa da masallaci ne sai suka tashi suka shiga gidajen su yo arwalla wa baqiya qaumun wasu kuma wanda gidan su ba kusa bane su kuma sai suka zauna cewa hadaratu salatu faqama man kana qariban min al-masjid ya nuna kenan yin arwalla bai zamanta wajibi he lokacin yin sallah haka kuma wanka wa baqiya qaumun wasu mutane sai suka zauna fa utiya nabi sallallahu alaihi wasallam bi mikhdab sai aka zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mikhdab shine makayi wanda ake arwalla ko kuma ake yin wanka na kowane jinsi min hijaratin fihi ma wannan dutsi ne aka farkware kenan wanda aka farkware kamar bukuru amma kuma na dutsi kenan kwano na dutsi a dauki dutsi a farkware sai a mai da shi makayi wanda za a sha ruwa ko kuma a zuba wani abu wanda yake na wannan fihi ma an cikin shi da ruwa kaga kenan halaccin yin arwalla da jinsin makaye daban-daban fasagura al-mikhdab ganin cewa kenan kwano ne karami fasagura sai zama yayi karanta an yaba su tafihi kaffa annabi sallallahu alaihi wasallam shimfida tafin shi a ciki fatawadda al-qaum a lokacin mutanen sai suka dinga arwalla kulluhum gabaki dayansu ila aka ce kam kuntum nawa ne kuka zamanto adadin ku kale ce 80 wa ziyada mutum 80 da yanka wannan a baya gabata Nafsara sai tsoma ya tashi mai albarka sai ruwa ya dinga fulfulawa saboda kenan mutsabin karami ne ba zai sa hannun shi duk gaba dai ba sai ya hada yatsotsin shi saboda haka sai ruwa ya dinga fulfula ta tsakanin yatsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mutum 80 tare da ƙari suka yi arwalla da wannan wannan ya nuna kenan ana iya arwalla da dukkanin makaye in dai ba makayen zinariya bane ba kenan mutum zai iya amfani da na ƙarhe ne ko na ince ne ko kuma na roba ne duka kenan mutum yana iya amfani da shi Imam al-Bukhari ya fitar da wannan babul timasul wudu idza hanat as-salah neman ruwan arwalla a lokacin da lokacin sallah yayi kaga anan gurin bai zama wajibi kenan sai lokacin sallah yayi lokacin ne mutum zai nufi yin arwalla kuma kitabul anbiya babu alamatun nubuwa fil islam alamar annabza a musulunci kaga ya nuna mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yanda abinda ba saban ba in an saba a ga dutse ya burburo da ruwa dama Allah ya ce inna min al-hijarati lama tafajjaru minhu al-anhar kamar yanda annabi Musa alaihi salam ya buga sanda sai ya zama to fanfajar kuma ne husna ta asharata aina annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya zama to tsakankanin ya tsotsin shi sallallahu alaihi wasallam sai ruwa ya dinga bulbula wannan ya nuna kenan annabin Allah ne ubangiji subhanahu wataala shine ya aiko shi tunda ba ta sam hakan ya faru ga wani halitta daga halittu ba ana bi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sarasa da abi qadin fihi ma fa ghassala yadayhi wa wajha wa wajhahu fihi wa majja fihi ana bi Musa daga Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais Allah kare ragare shi anna an-nabiy sarasa da abi qadin annab sarasa yazo da wani akushi da aya sa zo bi kadahin da wani akushi ko kace kwano ko bukurin duka dai saboda kada yawanci wanda su da ice ake sassakawa fihi ma'un amma yace a zo da shi cikin shi da ruwa fa ghassala yadayhi sai wanki hannun shi wajahu da kuma fuskar shi fihi a cikin mi wannan makayi wannan kenan aka ce ya halitta shi yasa ma manzo Allah sarasa ya shirye su ga wanda ya zamanto aini ya same shi wanda yayi masa ainin kaga ku umarci ya wawwanke gaban shi a sheka ma wancan kenan halacci ne tunda wani zai iya cewa ai wannan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne to kuma wanda ba nashi ba kenan a wancan ba bai za mu ga haka nan yawa wa majja fi annabi sallallahu alaihi wasallam sai to fi cikin kenan wannan kwano na ruwa sai albarka ta bulbula na yawaituwar ruwa Imam al-Bukhari ya maimaita shi a Kitabul Maghazi babu ghazwat al-Ta'if shi ma dai abin da ya nuna kenan yan arwalla a cikin kada makai wasu malaman fikihun suna cewa in za ka yi arwalla kenan in har makayin abu da yake kwano ne ko wani abu makamancin haka suka ce to shikenan ka ajiye shi a bangaren damanka menene hikima suka ce saboda shi zai yi sauki wajen diba sannan kuma zai zamanto kenan ruwan da zai koma na hannu kaga na hannun dama ne kenan bangaren tsabta kenan kwano ne ko na sai suka ce wa kaunin ina an yaminihi mustahabba kasantuwar makayi ya zama a dama wannan mustahabbi ne saboda shine asali litanawul zai fi sauki wajen diba ruwa ke saboda haka kenan sun kallimi hanya mafi sauki ta nan da kuma kenan koda ya daga kenan bangaren dama ne za a iya yi da kowanne makayi wanda yake kenan na halaliya an Aisha ta radiyallahu anha kala lamma taqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waja'uhu ista'dana azwajahu fi an yumarrada fi baiti fa adinna la fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina rajulaini takhuddu rijlahu fil ardi baina Abbas wa rajulin akhar فكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أأهب إلى الناس فأجلس في مخضب لهبصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن فخرج إلى الناس an Aisha radiyallahu anha daga uwar mu'mine Allah kara yarda gare ta Aisha aka ce shekara ta nawa ta yi wafati 58 radiyallahu anha 58 ko kuma da 7 kenan akwai sabanin wannan cewa da 7 saboda an ce wanda ya mata sallah sai dina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu kaga kenan shi kuma ya rasu da takwas ana Aisha radiyallahu anha kalat lamma taqula an-nabi sallallahu alaihi wasallam tace a lokacin da ciwo ya tsananta ma'ana ya nawaye ga annabi sallallahu alaihi wasallam lamma taqula an-nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nawaye ma'ana rashin lafiya ta tsananta wannan yana nuna mana annabawan Allah irin abubuwan da suke bujiro ma bil adam ya kan bujiro musu kamar yanda annabi ayyuba alaihi salam ya shekara 18 yana rashin lafiya shi yasa wani sahabi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah innaka tu'aku ma yaki kai ma kana masassara yace inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum ina masassara linkin masassarar da mutum biyu suke a cikin inda kenan darajar zayin masassaran mutum zai kai 40 na ma'aiki yana kaiwa 80 kaga kenan mu cikin mu bai iya dauka ba yace ina yi amma rubanyin kenan wanda mutum biyu a cikin ku suka zama suna yi wanda kuma mun san a cututtuka da rashin lafiya babu cuta wanda take mai kankare zunubi irin masassara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusubbul humma fa inna tukaffiru dhunub kama yukaffiru al-kir qubtal hadith kakkudin ga aibanta masassara iya daga alfazu waɗanda suke manhiya lafuzzan da aka hana kenan zagin masassara annabi sallallahu alaihi wasallam ko aibanta ta ko hudun wani abu yace kakkudin ga aibanta masassara saboda tana karkade zunubin bawa kamar yanda zuga-zugi yake karkadewa kamzo na bakin ƙarhi lokacin da aka sake ne ake kada shi wani lokaci wani mutumin kauye ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kana ciwon kai ya tambaya menene yace ka ringa jin jijiyon kanka suna sarawa yace a kana zazzabi yace a da juya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me so ga dan wanda ya kallo wannan kaga kenan masassara tana da wannan sayyidina Abu Huraira ya ce a cututtuka ba wanda nan ya so kaman masassara saboda yanda take kenan karkadewa zunubin bawa wannan yasa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai zama tana da tsanani kenan masassarar shi lamma taqula nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nauyaya washtadda bihi wajhuhu rashin lafiya shi ta tsananta ma'ana rashin lafiya ta tsananta a gare shi washtadda bihi wajhuhu rashin lafiya ta tsananta a gare shi ista'zanan azwajahu sai nemi izinin matakin shi sallallahu alaihi wasallam fi an yumarrada fi baiti akan yayi jiya a gidana inji Aisha radiyallahu ta'ala anha kaga nan gurin kenan ciki ya tsananta rashin lafiya yayi nauyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya dinga zagaye ba gurare daban-daban sai annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya nemi zama guri daya wannan yana nuna fadla na Aisha radiyallahu anha da kuma cikar hankalinta da kuma kwarewar ta bangaren jiya wanda mun san daga baiwar da Ubangiji subhanahu wataala ya ma Aisha radiyallahu anha akwai ilimi wanda yake na likitanci shi yasa wani yake cewa in aka ce Aisha ta san fassara mulki ba zan yi mamaki ba saboda biyar sayyidina Abubakar ce an ce ta yi kaza ba zan yi mamaki ba yace amma ina mamaki irin ilimi na likitanci da wasu abubuwa da Aisha radiyallahu anha kenan take da kwarewa akan wannan saboda haka tana da kwarewa bangaren abin da ya shafi kenan jiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ne muke nan yin jiya a gurin Aisha radiyallahu anha wannan shi ma nawaya ko kuma tsanantuwar rashin lafiya ga bawa wanda yake musulmi wannan daukaka ne ga bawa saboda shaddul ibtila al anbiya thumma al amsal fal amsal wanda aka fi matsar jarrabawa annabawan Allah sannan masu kwatanta tafarkinsu dan rashin lafiya ta kai ma mumini an sa an yanke mai ko hannu ko kafa ko wata gaba ko wani abu daga ciki bai nuna cewa a wani abu ne yayi mara kyau ko kuma da farko bai abu mai kyau ko kaza a zaka dauka kenan mai imanin shi ne saboda yubtala rajul bi qadarihi ana jarraba mutum gurgudan imanin shi fa kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam baina rajulaini Aisha ta ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana tsakankanin kafadar mazaje guda biyu تخط رجلاه في الارض قفش صلى الله عليه وسلم تنا كرت قصا تنا كنان جان قصا كاغا مر لايا da ya zama cikin shi yayi nauyi rashin lafiya ta tsananta ba zai iya taka takim takim wanda za a shiga tsakanin kawudin shi kaga dole mi kawace zai zama to kenan zai jata ne saboda haka takut rijlahu fil ardi kenan tsakanin kawudin mutane guda biyu bayna abbasin wa rajulin akhar yana tsakanin kawada Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa rajulin akhar da kuma wani mutum wanda yake wani mutumin nadaba kenan wa rajulin akhar da wani mutumin nadaba da kuma Abbas ibn Abd al-Muttalib kamar yanda yazo a wata ruwa kenan wani mutumin nadaban sayyidina Ali ne radiyallahu ta'ala anhu fa kanat Aisha tuhaddithu Aisha radiyallahu anha ta kasance tana bada labari cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu yace ba'da ma da kala baitahu bayan ya shiga gida wa shadda waj'uhu rashin lahiya shi ta tsananta ma'ana bayan an sayo shi cikin gidanta hariqu alayya min sab'i qirabin annabi sallallahu yace ku kwarara mini daga sab'i qirabin daga ruwa na salka guda bakwai min sab'i qirabin daga ruwa na salka guda bakwai lam tuhlal awkiyatuhunna wanda ba a kunce ba madaurin su kenan salka guda bakwai wanda suka kwana da ruwa ciki ba a kunce ba madaurin su a wata ruwaya yace kenan daga rijiyoyi guda bakwai wanda suke shatta wanda suke mabambanta wannan malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam imam al-khattabi yace ya nemi guda bakwai duba da surun da yake cikin abubuwa guda bakwai kamar halitta sama bakwai misali kasa bakwai kaza bakwai to wannan abin kenan shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min sab'i qirabin kenan daga salka wadda take bakwai ya nemi a kawo ruwan salka suka ce saboda ta cewa mafificin ruwa da za a sa cikin makayi shine ruwa wanda yake na salka saboda kofofin da zai zamanto an samu kenan huta na lunwashi da kuma kyawar ruwan sannan kuma ruwan da zai kwana suka ce inda wani abu ma yayi kasa kenan wanda ba jinsa daure ba a kunce ba saboda ya yi zamantowa tacece zai yi amfani malamai suka ce wannan kuma a ci sarasa ya nemi hakan janibin kenan shi kuma likitanci wanda mun san likitanci na annabawan Allah aminci Allah tabbata gare su bambancin shi da likitoci na daktarori kamar tazarar da take tsakankanin diddige da kuma kai Ibn Qayyim yace kamar tazarar da take tsakanin diddige da kai ba za ka iya kwatanta ba likitanci na annabawan Allah da likitanci na likitoci na haka ba za ka kwatanta wannan ba saboda haka su likitancin su yana hutawa ne daga haske na annabta wanda kuma abin da yake karfafa shi imani shi yasa za ka ga bambancin kenan bangaren na annabawa da wanda yake ba na annaba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal humma min fahi jahannam fa abriduha bil ma'i masassara zafin masassara yana daga hucin jahannam a sanyaya ta bilma'i da ruwa bilma'i da ruwa malamai suka ce a garuruwa wanda suke na zahi wanda ciki ya tsananta da zahi kenan amfani da wannan zai taimaka sannan ruwa mai sanyi musamman tacece wanda yake cikin sarka kaga ga marar lahiyan da cikin shi ya zama yayi rauni to zubawa sai dawo mai da karfin jikin shi kun ga hadisi na can baya Jabir ibn Abdullah al-Ansari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo arwalla a lokacin ya suma sai guza mai ruwa arwallai sai walwalo shine wanda zaka misali in mutum ya suma sai a ce a zuba mai ruwa sai ga kenan aka dan yayyaho ruwa kuma shikenan sai ya samu dawowa lam tuhlal awkiyatuhunna la li ahad ila an-nas wata kirkira in an yi mun hakan zan samu karhin da ahad ila an-nas zan yi wasiya ga mutane fa ujilisa Aisha radiyallahu anha tace sai aka zaunar da annabi sallallahu alaihi wasallam fi mihdabin cikin wani daru li Hafsa wanda yake na Hafsa ka ga nan mihdab sabanin wancan wanda me mihdab amma kuma hannu bai iya shiga kenan mihdab makayi ne ana ambata wannan ga kwano ana ambata ga fanteka ko daru kenan karamin makayi da babban makayi wannan ya nuna halaccin yin wanka cikin bason ko kuma daru ko wani abu kaga nan gurin bi mihdabin annabta ku jilisa fi mihdabin li Hafsa balai bane wani babban abin da zaka shiga cikin shi kene ya zaman to kai wanka a ciki wannan ya halitta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ma tafiqna tace sai muka hadu ma'ana sai muka zaman to nasubbu alaihi tirka muna zubawa a gare shi tirka wannan ruwan nami salka guda bakwai wanda ba a kunce madaurin bakin sa ba hatta tafiqa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu ko ya zamanto yushiru ilaina yana mana nuni an karfa al-sunna cewa kun aikata abin da nake bukata mana kun yi mini daidai kun yi kenan abin da shine nake yi fa faraja ila an-nas sai fita zuwa ga mutane kaga nan gurin jiya na iyali ga mai gida sabanin da zaka ga wata mace misali miji bai da lahiya sai ta banzama kawai shikenan ta tahi yawon biki wata he ma mijin ya mutu kuma daga can gurin a dinga rafa-rafa yanda za a shiga gida ka gani ke da miji ki bai da lahiya yake zamana ki jiye shi amma kin kada kin tahi ka gani to shi yasa nan kaga mata nan salasan sai suka yi mi sai suka yi kokarin yin jiye shi a ka'ida wanda kake da marar lahiya to ka tsaya ka bashi kula saboda marar lahiya yana da buƙatar kulawa da kuma lakafawa shi yasa wanda bai da lahiya ko mai jiye shi sai an tsaya an kalli wanda yake da buƙata in kuma da kai wani aminin shi da ya nemi a kawo mishi ko a kira mi to zuwan wani aminin shi ko wani makusance shi ko wani masoyin shi yakan ƙara ma garkuwar jikin shi ƙarfi sai zaman zo ya gaugawa samun lahiya shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai nemi wannan kenan a matsayin dan uwan ka bai da lahiya ba wai barin shi ba za a duka ga baki dai wanci ya sai wanci a sai a samu wani kai a samu wanda za a ware wani ya bulaguro je tarra shi ko kuma a dauko shi misali a kawo shi gurin kenan inda zai samu kulawa saboda wannan zai taimaka ni amma duk lokacin da babu kowa a wajen shi ko kuma garin da ba garin yan uwan shi ba ba san ba kuma wani makusanci shi to wannan sai dinga sa mishi damuwa sai dinga sa mai damuwa to kuma cikin sai zama yayi rauni sai kaga an samu jinkirin samun lahiya mata annab sallallahu alaihi wasallam sai suka aiwatar da haka sannan wanda yake marar lahiya abinda zai nema ba za a yi za a yi kokarin kenan aikata mishi matsar abin ba ya saba ma shari'a ba malamai suka ce wannan ya nuna kenan rabon kwana ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kenan wajibi ne duba da annabi sallallahu alaihi wasallam sai nemi izini wasu suka ce a wannan makarimul akhlaq ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ihsani da kyautatawa sai nemi izinin sa amma ba dan wai tilas bane saboda turji man tasha'u min hunna wa tuwi ilayka man tasha kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam iya zama gidan Aisha radiyallahu anha amma kuma sai ya nemi izinin matan shi saboda kyautatawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan saboda haka fa kharaja ila an-nas annabi sallallahu alaihi wasallam sai fita ila an-nas wannan ya nuna kaga kenan halaccin yin wanka cikin mihdab wanda yake babba za a iya arwalla abu dadda abu za a iya yin wanka cikin kuma abu halla wanda yake kenan babba abu Imam al-Bukhari ya maimaita wannan kitabul maghazi babu maradun nabi sallallahu alaihi wasallam rashin lahiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jama'a babu haddul marid kenan an yi shahada al-jama'a iyakar kenan wanda yake marar lahiya da zai halarci kenan jami'i sai kuma babu ahlul ilmi wal fadli aku bil imama ma buta ilmi da fadla su suka fi cancantar limanci yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sayyidina abubakar a wata ruwaya ya tsaye sallah babu man qama ila janbil imami li illa wanda zai tsaya gefen liman saboda wata illa rashin lahiya da annabi sallallahu alaihi wasallam sai samu sauki kenan sai zamanto ya huto ya zauna a gehe sai kuma babu inna ma jule al-imam ri utamma bi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ishara kenan su zamna yace zo ran kadan da ko aikata aiki na farisawa da kuma ru sai kuma babu man asma an-nas takbirar imam yin kenan zakaranci shiyar da mutane kafarar liman kaga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai da lahiya in ya fadi sai kuma sayyidina abubakar sai ya fadi in ya zamanto da kai buƙatar shiyar da mutane ana iya wannan amma babu buƙatar jiyar da mutane liman ya hodi wani kuma ya kuga to wasu malaman suka ce ma wanda zai yi wannan daga wasu malaman mazhaba ta imama da suka ce bashi da sallah sai ce ana jin gurin wannan kin ka yanzu misali anan kawai ana ci ana ji liman ya hodi kai ma sai ka hodi wasu malaman suka ce to wanda zai yi wannan zai ladanci ana sallah ana ji suka ce bai da sallah saboda ya ƙara wani abu sama da kenan gurgurda haja ki to kenan wannan shi ma ya nuna kenan ana iya jiyarwa in ya zamanto kenan mutane ba za su ji ba tunda kaga in har ba su ji ba za su yi kabbara ba in kuma suna ji to kaga kai kuma ka ɗaukaka sama da wannan shin haka nan in ka ɗaga kabbara ka sama da wannan shin wannan an shar'anta maka ka yi sama da wannan kaga hatta da iqama ana kan tsauna kan za a yi ta kenan a daga ta kamar yanda ake daga kiran sallah to kuma ina ga kabbara misali wadda take ta bayan liman a imam al-bukhari kenan ya ma mai tsala sai kuma babu rajuli atammu bil imamu ya atammu nas bil mamu mutun zai zamanto shi yana koyi da liman wani kuma yana koyi da mamu shi ma sallah ta yanzu misali kai ne ana sallah na wannan suna bin liman wasu suna can kai kuma ya kake can gurin kaga ai baka ganin liman da wa kake koyi da mamu saboda haka shi ma wannan kenan yayi bab idza bakar imamu fi salla in liman yayi kuka a salla ga ta Aisha lokacin da nan salla sai ce maru Abubakar fa li salli bin nas sai ta ce lalle babana na sani idza qama muqama in ya tsaya matsayarka zai zaman to kenan ya fashe da kuka sai kuma a hiba babu hibatul rajul limar'atihi wal mar'a li zawjiha kenan mace za ta iya ma mijinta kyauta miji zai iya ma matar shi kyauta kamar yanda kaga nan Qur'anin sarar sai kyautar wannan ga Aisha da kuma yanda aka kashi kenan wannan wannan kin na Hafsa aka sashi ciki sai kuma a jihar ya ka babu ma ja fi beauty azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam suba min al beauty ilayhinna gidajen mata annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda ake jingina ma matan nashi gidan aka ce gidan Hafsa gidan Aisha kenan shi ma nan dai an ce gidan Maryama karkace ita ta sai gidan ko a zo a jihar tun da raina a rarrabe saboda ana cewa gidan Maryama ka aje in mutu kuma a ce naka ne kenan a zo a je kankatya abu wannan shi ma ba laifi bane dan gidanka an kira da sunan gidan matarka ai kai hede da kake zauwa kaga kenan kai wazan ka shirin yawan kuwa da yara kaga ba kai ba suka sani to kaga ne sai kuma kitabul anbiya babu wallahi la karkana fi yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin a tubb babul ladur kenan shi kuma tubb babena dura ma mutum magani kaga lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi yunkurin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wane ne yasa aka yi mun sai ya ce to kowa a gidan nan ya dura mishi in banda Abbas ibn Abi Muttalib alayhi salam babu ma yakrahu min at'amuk wa tanazu wal ghuluw fi ad-din wal bid'ah abun da aka hana na zurfafawa da ketare iwa iyaka da bid'o'i addini wannan ya nuna fadalan Aisha radiyallahu anha kamar yanda wani yake shibin baiti a harshen Aisha zage cewa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rashin lahiya kenan a gidana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rashin lahiya a gidana ko kuma wacce ruwaya da take cewa mata baina haqinati wa zaqinati kaga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna rashin lahiya shi ta ban kwana yanda ya nemi jiya gurin Aisha radiyallahu anha ba dan komai ba saboda me sanin fifi kwanta a cikin dukkanin matan shi gabaki daya kaga tabewa ta tabbata ga mutumin da zai zamanto yana kin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kauna a cikin yan adam aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne yafi kaunatuwa wajen ka yace Aisha aka ce mina rijal yace abuha to kai kuma sai mutun ya waye gari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce matsoyen shi ne kai kuma sai ka zamanto maiyanka ne kai kuma ya nuna kiyayi akan kodin magana mara kyau kaga kenan wannan ya nuni afta tabewa Allah subhanahu wataala ya kare sun wannan yana nuna in kana da mace guda hudu kana iya cewa ka ce a bani izini in yi jiya gidan wance eh da izinin su da damar su kenan amma ba su ba da izini ba sai dai in kawo baka ciki hayyacinka ne kenan ka fada a wani gida amma ba nan ba ka nemi izini tunda ai haƙƙin su ne kenan wannan sai ka nemi kenan in sun maka izini kuma al muslimuna ala shurutihim kenan ana Anas radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi ina'in min ma'in ba kai bane zaka duba ki da wanda ka so ka ce gida kaza zan zama Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi ina'in min ma'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a kawo mai makai na ruwa ku kute bi qadahi rahman bi qadahin rahrahin fihi shay'un min ma'in fa wada asabi'ahu fihi qala Anas faj'altu anzur ila al-ma'i yanbu'u min bayni asabi'i faharastu man tawatta aminu ma baina 70 ila 80 daga Anas bin Malik anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da abi na min ma'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kawo mishi makai wanda yake min ma'in na ruwa da abi ina in ya sa kawo mai makai min ma'in wanda yake na ruwa fa utiya bi qarihin sai aka zo mai da wani kwano ko wani akushi rahrahin wanda yake rahrahin wanda yake mai fadi amma marashin zirhi kamar misalin makayin da zai zama makayi amma tiratir haka shine rahara kaga yana da fadi amma kuma bai da zirhi saboda haka fa utai bi qarihin sai aka zo mai da wani kwano amma rahrahin wanda yake mai yarwa marashin zirfi fi shay'un mimma shi da wani abu na ruwa fa wada asabi'ahu fi maki sai azaya banya shi ciki qala Anas Anas yace faj'altu sai na zaman to anzur ila alma ina dubin wannan ruwa yambu yana bugawa min baini asabi'i ta tsakanin ya tsotsin sallallahu alaihi wasallam faharantu man tawatta'a minhu yace sai na kiyaye wanda suka yi arwalla daga wannan ruwan ma baina sab'in ila tamanina tsakanin mutum 70 zuwa 80 anan gurin babu cin karo ko kuma kenan gaba da baya da wannan ruwaya ta cewa ma baina 70 ila 80 da kuma wata ruwaya 80 wa ziyada yanzu misali kai ne aka ce ma cikin masallacin nan kaman mutum nawa ne sai kare ka kace ina ga kaza ne wani kuma shi ma sai ce ina ga san kai kaza wani kuma sai ya lissafa shi kuma sai ya ce kaza kaga duka remi kirdado ne ba kekerkekerkekerkeke bane kenan akai kaza saboda haka kenan wanda zai yi kirado ce kaza bai yi ƙarya ba wani sai ya fadi da yawa wani kuma sai ya rage amma kuma sai zamanto adadin kenan ba samu ba wannan kaga ma baina 70 ila 80 ko kuma 80 wa ziyada 80 da yan sama ko kuma tsakanin 70 da 80 kenan wannan duka babu cin karo da wannan Imam al-Bukhari Allah cikin shi da rahama ya maimaita wannan babul timasul wudu idza hanat as-salah da kuma hadithul anbiya babu alamatul nubuwa saboda kenan mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda ta zamanto ta faru kamar yadda muka sani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi face Allah subhanahu wataala yana bashi mu'jiza gurgurdan yawan adadin mutanen da ma'ana gurgurdan yawan adadin mabiyan shi wanda suka imani da shi annab tsarasa shi ne fi dukkanin annabawa yawan mu'jizozi shi fi dukkanin annabawa yawan mu'jizozi sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce wasu sun yi rubutu akan mu'jiza kamar alfu mu'jiza haka irin su Imam al-Baihaqi da la'ilun nubuwa wasu suka ce mu'jizozin sun kai 3000 wasu suka ce 1000 kaza haka zaka ga kenan ana lissafa mu'jizozi wanda Allah subhanahu wataala girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su babu wudu'i bil muddi wannan babu zai nuna mana halaccin mutum yayi arwalla da mudu wannan muddannabi wanda ake fitar da zakata hudda kai da shi kenan a samu wani kwano ko wata ƙwarya ko su robobi ayi arwalla da su wannan duka makayin da aka dauka da arwalla Allah subhanahu wataala ya halitta ma bai matsar ne ba zinari bane ba wa anhu radiyallahu anhu daga gare shi wani Anas ibn Malik Allah kare ya ra gare shi kana annabi sallallahu alaihi wasallam bi sa'i annabi sallallahu alaihi wasallam bi sa'i ya kasance yana wanka da sa'i sa'i mudu hudu shi yake cika sa'i mudu hudu shi yake cika sa'i ila khamsati amdadi zuwa kenan mudu wanda yake biyar kaga wannan ya nuna ibada ta Allah subhanahu wataala tana buƙatar yin ta daidai da yanda Allah subhanahu wataala ya turo manzon shi ya karanta israfi bannan ruwa wajen arwalla ko wanka wannan zurfafawa ne sannan kuma bid'a ne cikin addini a can baya mun ga kenan ga abinda ma ke wanka sannan kuma ga wancan kwano da aka abu nan ga shi kenan zai bayyana mana annabi sallallahu alaihi wasallam arwalla da mudu a samu manyan sahane misali aji a bandaki ko kuma a gurin arwalla kaga wannan a cikin akwai taimaka ma mutane akan banna wadda take taruwa sai dai Allahumma a samu manyan sahane saboda masai sai kuma a samu kananan sahane su kuma na arwalla kamar misali irin yan kananan nan wanda za ka ba su wuce litar ɗaya ba kenan wannan duk da yanda mutum yake yin ya dauka ya ishe shi arwalla da wannan ya ishe shi arwalla wancan kuma babban za a shiga mataki gashi ko kuma wanka gashi amma daukan babban sahani mutum ya bulbula ruwa ko kuma misali famfuna na arwalla da zaka ga misali za a yi su shi ma wannan samo butoci ya yi wannan inda yanzu za a ce maka an yi famfuna nan guda 10 misali ko a masallacin juma'a guda 20 a yi sallar juma'a ida misali da ka tare ruwan ka ga gurgurdan ruwa nawa gogo misali mutum ya zo zai wanka jarawa bude famfo ko zai wanka bude famfo inda za a tare ruwan da mutum ya yi wanka da shi sai kaga adadin ya huce iyaka to kaga kuma addini komai yana da tsarin shi wannan ruwan da zaka bannata a alwala ka rage ladan alwalanka wanda zai amfani da ruwa kadan kenan wannan ya fi kalada na arwalla ya qasasul bis sa'i annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanka da sa'i shi yasa wani sai ya ce ai sa'i ba zai ishe ni ba wani sahabi yace laqad ka laqad kana yakfi man wa aw faminka shi'aran wa azuminka ai ko sa'i yana isar wanda yafi ka yawan gashi kuma wanda yafi ka daraja sallallahu alaihi wasallam idan khamsati amdar zuwa mudu biyar wa yatawaddau bil mudti in yazo arwalla kuma yana arwalla da mudu sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ya nuna illatul ma'i mal ikam an kanta ruwa tare kuma da kyautatawa dan kanta ruwa tare da kyautata kamar misali guraren arwalla na makaranta kaga kamata duk inda yara za su a koya musu wannan tun da yake ga in yaro zo kawai zai arwalla sai cika babban sahani kuma wannan ruwan duka sai ya kare to in ya saba tun yana yaro da yaro har ya girma haka zaka ga wani sai ka ganye arwalla kawai tafki guda ne ruwa tsaye gida kawai da an cewa gurin arwalla na gida wasu ma har sai an yi rami saboda ruwan ya dinga taruwa a nan mutanen da ba su wuce goma ba ko kaza amma da sun zo sun yi arwalla kawai sai kaga gurin yayi abin nan ko kaga gurin arwalla bai busha kawai gurin arwalla abada bai busha to menene yake sa wannan mafi yawa muna kallon aikata ibadabin mu kallon duka farko da kuma ƙarshen ta kaga kenan illatul ma wannan shi ma ɗaya ne daga abubuwan da suke kenan sunnoni ne da ake bukata su a arwalla yana daga musabbai na arwalla na wani kara نعم باب المسح على الخفين wannan babu zai bayyana mana hukuncin shahawa bisa kufi guda biyu wannan kenan yana daga rukhas la addinin musulunci ma'ana rangwame da addinin musulunci ya samar wanda dama akan wannan ne addinin ya gino in aka umarce ka da aikata wani abu to kuma sai an sa maka mahuta in abin bakka da dama shi to kuma sai kai kaza afsa qaida fadan Allah fattaqullaha masata'tum yin arwalla babu dama amfani da arwalla taimama wankewa babu damar wankewa shawa yin sallah babu damar yi a tsayar kuni ne sama yin sallah mutum a zaman gida ya cika yana bulaguro yayin tsatsan ka sa takarmi ka sa safa ka sa kufi kaga waɗannan duka ha'il aka ce ha'il shine abin da zai zama ya sha maka ci yari ne kawa to wannan zai nuna mana kenan hukuncin shawa akan wannan ana yin shawa akan kufi kamar yadda nan sarasan ya shafi kufi wannan rukusa ce amma da akwai a kawarka sai ka hudda kuma ka wanke shi ma wannan yayi sai dai ruko da rangwamen Allah subhanahu wataala yayi aikata azima yayi aikata kenan abin da yake umar an umarce ka da yin arwalla amma kuma sai aka maka rangwame a halin da kawarka take tsare shi kuma an rangwanta ma to kai aiki da ka karbo wannan rangwamen Allah yayi san wannan akan ka aikata wancan ga wanda kawai kenan take ci saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawara akan kufi shi yasa kenan malamai sun hadu akan kenan shawa halaccin shawa akan kufi kenan guda biyu wanda ma ake rawaitowa daga sahabbai da wannan inkarin hallo an rawaito kenan yarda su akan wannan kenan shawa kufi haka shawa akan safa shi ma ya zo kenan sahabbai wajen 11 su ma duka ya tabbata shawa kenan akan safa duk da wasu daga cikin malamai na malikiya suna kenan sa kaidi na shawa akan safa suna cewa dole sai wanda ya zamanto da fata sama sannan kuma kasa ma fata amma safa suka ce ita wannan bata dauka hukuncin kufi wanda kuma safa akan yi ko dai kama kin kenan ya zamanto an yi da auduga ko kuma da kitani ko da wani abu makamanci haka babu bambanci da safa sharan-sharan ko kuma wadda take mai kauri saboda malamai sun tantauna dangane da shawa akan kufi wanda yake tsagegge asali kauli rajih ya halitta suka ce to tunda ko ya halitta kenan ya halitta shawa akan mi jaurabi shi yasa irin su Sheikhul Islam Allah ya kace da rama Sheikh Salih duka waɗannan sun tafi irin su Ibn Hazm sun tafi akan kenan halaccin shawa akan ita ma safa saboda haka babu wani gumudi kuma shine rangwame kin na addini haka shawa a takalmi shawa akan takalmi shi ma wannan kenan ya halitta mutun ya shawa kenan ko dai kufi ko dai takalmi kafa cike ba kafa waje ba ko kuma safa duka wannan rangwame ne in kai shawa kayin rako da saukin da Allah ya baka in kuma ka hudda ka wanke to kuma shi ma ka aikata hallau abinda aka umarce ka an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره لقد سأل ابن أبي وقاص ألا قاري الرأي ريشي لذلك تنبقوا أي ولن دعك ما بشارة الجنة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقد منذ الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين annabi sallallahu alaihi wasallam ya shahi kufin sa guda biyu wa anna abdullahi ibn umar sa'ala umar an dalika abdullahi ibn umar ya tambaye sayyidina umar mahaifinsa shin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya shahi kufi guda biyu kala na'am sai ya ce kware kwa ma'ana lokacin da sa'ad ibn abi waqas yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawa aka wannan sai abdullahi ibn umar sai yake tambayar sayyidina umar dan tasabbuti anan gurin ba wai ibn umar bai yarda ba da gaskiyar Sa'ad ibn Abi Waqqas bane ko bai yarda ba da afdaliyya in Sa'ad ibn Abi Waqqas bane akan shi sai dan ba da kariya akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga mu da zamu zo baya kar a maida kawai hadisi ya zamanto abinda kawai komai ma za a kira shi da suna hadisi shi yasa safai sai suka bude wannan sai suka bude wannan kowa suka sa dan ba na tasabbuti da neman tabbatarwa abza kenan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sunna kariya wannan yasa tabi'ai sai suka gaji wannan wanda suka zo ba su suka gaji wannan gabaki dai aka gaji kenan ba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya sai zamanto dukkanin wanda zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to la budde bayyana cewa menene hukuncin wannan hadisi ko saboda haka hadisi ne ya tabbata ko bai tabbata ba shi yasa nan sai tambaye sayyidina Umar fa kana na'am sai sayyidina Umar ya ce kware ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawa kuma ma idza haddathaka shay'an sa'ad in har Sa'ad ibn Abi Waqqas ya gaya maka wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam daga maki fala tas'al anhu ghayra karka tambayi wani kawai gaskiya ne haka ne wannan ya nuna kenan me halaccin shawa akan kufi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawa akan kufi kaga me yasa nuna mana halacci ai ba umarni ba kai ba ja ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarnin ai shawa kai أنا أمر من أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسه على الخفين daga amru bin umayya Allah kare ra gare shi annahu ra annabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yusau alal khuffaini yana shawa akan khuffi wa anhu radiyallahu anhu qala ra'aytu annabiyya sallallahu alaihi wasallam yusau ala imamatihi wa khuffaini na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shawa akan rawanin sa da kuma khuffin sa shi ma haka inda mutun ya nada rawani rangwame ne daga rangwame na addini kenan zai shahi rawanin sa wannan ba bambanci da gurin sanyi ko kuma gurin zahi maimakin ka cire sai ka cire ka nada ai kaga hudda safan ma abu ne mai sauki zaka iya huddawa kawai da sa kamar yanda shi ma wancan to haka abun yake dan ai nuri a bisa rangwame wanda yake na addini saboda haka kenan ya halitta shawa akan wannan kamar yanda hadisi na Ummu Salama mace ita ma tana iya shawa a bisa marhin gashin kanta wasu fuqaha suka ce ta fara shawa ko mai rauni ko ita su fara shawar kadan daga kenan gashi sai kuma su karasa a sama aka ce a ba ma sai ta bayyana wani abu na gashi ba musamman ma in ya zamanto da akwai mazaje ko wani wannan a gurin in kuma babu kowa kenan ta bude kuma ta shahi kan hallo wannan kenan shine abin da yake asali kuma shine abin da aka yi umarni wannan rukhsa ce hula ko wani abin dorawa wasu malaman fiqh suka ce a banda hula ba ta da hukuncin wannan duk da irin su Sheikhul Islam suna da wannan in za iya shafa amma suka ce kenan ba shafa akan wannan nan
sufa shafa
na sufa shafa kamar dai sufa shafa kai kamar sufa shafa kai haka kawai mutun zai shahi kenan sama sai kuma gurin shafa shafa ɗaya ce dukkanin abin da shafa shi ne ake to shafa ɗaya ce za a yi masa alaikum salam eto ya danganta da amsar da ya samu da kuma la'alla bai samu cike gamsuwa ba wannan sai ya sabbaba sai ya ja mishi kenan tambayar wani saboda haka dan ya tambayi wannan sai ya bai gamsu ba sai je tambayi wani wannan bai zaman tawali mutum ne ya tambaya sai ga dalilin bai gamsu ba inda kenan dalili aka wa shikenan in kuma da ya tambaya aka ga mai qur'ani aka ga mai hadisi daidai da wannan to yanzu kuma ya biracin ya je tambaya biracin ya je tambaya shi kuma wannan wasa ne da addini ba san wannan amma sai ka tambayi wani sai bai ga maka wani dalili ba kawai kuma sai ka ji kai ma dalibin ilimi ne kamar a ce hakan kenan kai ma da kai wani dan shakka ce sai ka je ka tambayi wani sai ya baka dalili kaga kalas kenan wancan da ya baka dalili ka gamsu 100% akan wancan wannan babun idza arakhala rijlaihi wa huma tahiratan wannan babu zai bayyana mana hukuncin idza arakhala rijlaihi idan mutun ya shigar da kafawun shi cikin kufi wa huma tahiratan halin suna tsarkaka yaya zai anil mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu qala كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأويت لي أن ذي أخفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما أنا المغيرة بن شعبة دعوه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأن المغيرة بن شعبة يا مسلم تتنكى في هديبية يا هلرتي صلح الهديبية يا هلرتي مبايعة تحت شجرة kuma iya daga wanda suke yan gabade gabade masu agazawa na manzalarsa sanna daga yan agaji na maki sallallahu alaihi wasallam Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu shi yasa yana daga masu annabi sallallahu alaihi wasallam hiduma a halin bulaguro iya daga khuddam na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kula da kenan bangaren abin da ya shafi kenan wannan ya annabi sallallahu alaihi wasallam kufi na annabi sallallahu da kuma abin arwallan manzalarsa irin su Ibn Mas'ud da suke kula da takalma na manzalar sallallahu to shi ma haka Mughira ibn Shu'ba shi yasa a lokacin da aka zo Amul Hudaybiya yana tsaye akan manzalar sallallahu alaihi wasallam ya zare takobi a lokacin da Urwa ibn Mas'ud ya zo wakilta Qurayshawa gurin manzalar sallallahu alaihi wasallam kaga ga dan aike na kafirai ya zo gurin manzalar sallallahu alaihi wasallam kenan akwai jin tsoron zai iya kokarin yayi wani abu na kisan gilla kaga dole akwai bukatar mi ya zamanto an samu wanda zai zamanto kenan yana kula to a lokacin Mughira sai yake tsaye sannan kuma da takobi Urwa ibn Mas'ud kuma dan uwan baban shi ne dan uwan mahaifinsa ne kaga abinda zai nuna ma matsar kamnar Mughira ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tabewar ɗan shi a yanda suka tsani Mughira yanda suka tsani suka su ji wani mutumin da yake da wani abin a zuwa gani gurin manzalarsa sai kaga sun tsane shi duk wasu masoyan manzalarsa zaka ga shi a suna tsane su shi kuma alamar mutum bai san manzalar sallallahu alaihi wasallam kaga cewa bai san masoyan manzalar sallallahu alaihi wasallam wanda yake bai san masoyanka sai makiyanka yake so me yake nunawa kawai dubara ce da yake kai Yahudu ce kai ne bai so amma kaga su Anas ibn Malik wanda ya ma nan sarasa hidima shekara 10 ka gani to kaga wasu makiyan ma ce suka shi Anas din ba ma yi shi ba su aure Jabbar ce suka ba ma wani Anas ma su Anas din ma wai ba yi shi ba kawai tsara ce akai aka ce ga wani Anas saboda tsaba abin nan to kaga Mughira tare da Urwa dan uwan mahaifinsa ne Urwa yazo suna zance da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake kama gemun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin Mughira sai yake turewa da tsinin takobi shi sai ce janye hannunka in ba haka nan ba zan sare maka shi shi kuma Mughira lokacin ya rufe fuskar shi ya sa abin nan na kwana sai Urwa ya ce wannan wane ne sai yake tambaya wane ne wannan sai yake cewa sai Mughira janye fuskar shi shi kuma dan dan uwan mahaifinsa ne sai ce ai ban gama wanke hannuna ba ma daga kenan dauda na abin nan kinka diyanka saboda Mughira kafin musulunta a jahiliya tare da wasu mutane da suka yi bulaguro ya abokance su sai ba su giya suka ci suka yi dil sai kore da gobinsu da sai tsere da yanzu kuma ya karɓi musulunci nan sara sun ce mun karɓi musuluncinka amma dabbobin wannan kenan dukiya banda wannan to shi Urwa kaga a matsayin shi na asibin shi dan uwan baban shi wa zai biya diyan mutanen kaga kenan shi Urwa to Urwa bai ma yi da biyan wannan ba amma kaga Mughira bai kalli matsayin Urwa ba a gare shi saboda matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan abin ya kalla shi yasa sai ya ce kauce hannunka ko sare ma to kale ka kaga kamnar mutanen ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce maka ga wanda yake makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam to ko babansu ne ko ma'aikinsu ne ko wakinsu ne babu suna kauna shi duk wanda aka ce makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam ne to ba za ka ga suna kauna shi ba shi yasa babu yanda za a yi sahabi ya waye gari ya leka
wani kafiri a ce ma sahabi yana kauna yana son wani kafiri a matsayin kafiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ida ta alwala wal bara kina haka to saboda haka sala an zalika yace kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safari na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a bulaguru fa awaitu sai na sunkuli an zi akhufai dai in cire khufina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala hima kace da'uhuma barsu fa inni adkhaltuhuma fa'irati na sanya su kenan tsahira tare halin kenan suna tsarkake ma'ana kenan da nasa ba nayi arwalla ya zama tuna sa dukkanin wanda yayi arwalla ya sa kufi ko takalmi in arwallarka ta warware zaka saki arwalla kenan ba sai ka fudda ba ka wanke in ka wanke ko ina ka zo kawai sai ka shahi saman ba masaha alaihi ma sai shahi kenan saman kenan zaka kamo daga sama shikenan kai kasa kenan daga sama nan gurin zaka kama kenan kai saboda in ma da wata kura ko na abu ka gan kai haka sai zaman to kenan ya zo baka na'am yawa kenan zaka fara daga nan sai ka tafi saboda in ma da wani abu sai ka zubar da shi dahuma fa inni arkaltuhuma qahiratain muna da lokaci goma na'am munti babu mallam ya tawadda min lahmi sha wa sawiq wannan babu zai bayyana mana kenan mallam ya tawadda wadanda ba su mallam ya tawadda wanda bai yi arwalla ba min lahmi sha daga cin nama na tumakai ko awakai wa sawiq da kuma soyayyen gari ko kuma abinda ya zamanto an soya wannan abin da zai nuna mana kenan babin arwalla dan mutun ya ci nama na awakai to in ku har idan ka ci naman awakai ba kai arwalla ba min babu aula naman tattabaru da kaji da kaza kenan wanda suke kasa da wannan sai kuma nama na manyan dabbobin su kuma sai aka nasi ya ware nami na ragumi na ragumi saboda haka kenan wannan wasawi an amr ibn umayya radiyallahu anhu annahu ra annabi da farko addinin musulunci in ka ci abin da aka dawa nama ne ko wani nama ne to zaka saki arwalla zaka saki arwalla wani daga cikin malamai ce abin da yasa hikimar wancan lokacin wasu suna sababbin barin kenan jahili akwai nau'i daga nau'i na kazanci ga wanda suke rayuwa na daji to wannan yasa sai mutum ya ci abin kuma ya ci ba tare da me ba ya wanke ko yayi wannan to sai zaman to an yi umarni da yin arwalla a farkon musulunci daga baya kuma shikenan akhirul amrain kamar yadda Jabir ya ce min rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkuru wudu mimma masatuhu anna karshen al'amari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'amurra guda biyu na zaka yi arwalla in ka ci abin da aka dawa ko baka yi ba rashin yin arwalla dan mutum ya ci abin da aka dawa anna ura nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kazzu yana yaga min katfisha daga karfata ta rago manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nau'in abinci cika da yake su sallallahu alaihi wasallam yana so anama naman karfata kafar gaba kafar gaba kaga kuma shine shugaban sufat masu gudun duniya to ya hatar yana tuzgowa kaga ba zan cinka je kai zuhudi kiran baka ci ba nama ko baka ci kaza ba karshen dai zuhudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba alaihi walima a ga so rago ko wannan aje shi kowa ya ga ya jira wannan shi ma ba almubazzaranci bane kina yawa ya nuna wannan sannan kuma kenan irin abincin cikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so yana daga cikin san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zaman to kai ma kana ra'ayin wannan shi yasa a babe na shama'il sai muga ake kawo irin wannan in ka kalli misali ɗan jarida an suka tambayi wani fitacce daga ƙarshe sai a ce to me kake ra'ayi wani sai ya ce to wallahi shi da wane ne wani ya ce a abincin me kake so wani ya ce zogale wai saboda masu ra'ayin shi kenan su su ma su rinka cin wannan abin da yake ci to kai kuma a matsayinka in har wani mai ra'ayin wani an tambaye shi abinci dan masoyin shi su rinka cin irin abin da yake so to kuma kai a matsayinka na musulmi masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so kaga kai amfani da shi ma alkhairi saboda duk abin da kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son shi to kuma zaka ga abin akwai wasu alkhairai ci fadilu ila salat sai aka kira zuwa ga sallah fa alqasikin sai aje wukan saboda kowa da wuka kawai yanka ce zakai fa salla wala mai tawata kuma yaje salla wala mai tawata ba tare da yayi arwala ba sallallahu alaihi wasallam ya fitar da shi a kitabul jama'a babu idadu al-imam ila salla wa bi yadihi ma ya'kulu baban an yi kiran salla liman a hannun shi da wani abinci yana ci to yanzu ya zai sai ka aje idan an ida kuma ka dawo kira shi yasa sai aje ajari babu mai zukar fiski abinda yake ambata na daga sikini kenan ya karama wuka atima babu fatai lahamu bisikin halacin yankan nama da wuka kenan wannan yanka wannan yanka wannan shi ma bai zaman tawali babu shi a musumma warkatu wal wal jam sai kuma karfatar da aka sama dafi saboda anan annab sallallahu alaihi wasallam kenan akwai wanda sai aka sa dafi a cikin wannan wannan din sai ya ambata a can ma za mu gani ya ne kai tsiri yanda ake shawar yanda ake shawar kai daga na matsara gashi kenan go shin gabaki dai ko wani ba'abi na gashi ne za shawa na'am kenan gabaki dai saboda Allah ya ce wamsahu bi ruusikum kenan ku shaye dukkanin kanku gabaki daya sannan kuma arwalla ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata nau'i nau'i kamar wani nau'i wanne wanne da annabi sallallahu alaihi wasallam guda guda bibi uku uku shi kadai ne na'am wani biyu wani uku kamar huska biyu hannu kuma uku shi ma kenan ya tabbata ko yauce neman ruwan arwalla yake zaman tawa wajibi ha lokacin da gama tsakankanin shakarwa kurkure baki da shakarwa ya yi ko kuma misali mutum ya kurkure baki ya dauko ruwa ya shaka wanne ne yi mutum ya gumtsa yayi wannan ya shaka a shishi ya yi ko kuma ya kurkura su uku kuma ya dauko shaka ya yi wannan su uku shine yi na'am kenan yayi alu jam'ugo ya hada tsakanin kurkurawa da kuma kenan shakawa shine abin da yafi hadisin hadisin abi hurairah la yazal al-abd fi salat na'am khalas na malam malam malami hude ko malam yi hude malami hude yawa istijmar idza tawada rukun fale jal idza tawada rukun fale jal hadisi na abu huraira arza idza tawada rukun نعم إذا توضع لكم فليجعل في أنفه نعم أبو هريرة إذا توضع لكم فليجعل في أنفه ماء وما تونا أبي هريرة na bayanin idza sharibal kalb na fal idza sharibal kalb kai da baka sai littafin ba ma ha a bare ga sulhu a to to bare ga sulhu sawar kai zan ce gode baka sai bai littafin to khair Allah sallallahu alaihi wa alihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eh tabulu go an ce wani lafazi go ha wani saba marar saba alba wannan saba bale rasulu saba eh insha Allah kenan ba mu yi wannan ishe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Muhammad ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الله.